fana ne ya kyale ni ba ni jarfa ko America ne ta kama ni wallahi sai ta kyale ni
wata kai mu baya ta jasu cham musu ubaruwa mu cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha cha cha
mun wuta nan mun sha ta da kyar mun ba ta dare mun hau buzu mun ja a dade mun dauki shiri a garin agadas ba a fun sa ba duniya ta fada mun je Niger mun yi fama ni da ola aka kama a dalilin yin passport
wace passport
ko aka so dadi muka ji
yan
mata ke duba na Nadira Farida da Khadija me duka ne yake beni ya aje ni
wata kai mu baya ta ja su cham musu ubaruwa mu cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha cha cha
dela dakala bana rigima sha'awa adaka ga kudi ga jin dadi duniya ga ta da fadi mutanen tana mana dadi
so si alaji ya kira ni wato aboki wizi yace zo bisa teku zo tanan ka huta ga dala ga land rover diamonds a wiyana ko wani taro sai da farare da koriya yanzu ne za su gane business arewa ta tafi international gashi har ta samu record label aboki wizi lo fe gbe mi depe
cham musu chan chan cham musu cha 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 cham musu chan chan cham musu cha cha cha